Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sallah da fatan an fara bukukuwan sallah lafiya. Yau Lahadi 11 ga watan Agusta shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 11 na safe kenan a nan birnin Washington DC. Kuka lalubo kai tsaye a daidai wannan lokaci. Zahra Abinu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba a kowace shekara, albarkacin bukukuwan babbar sallah wato sallar layya kenan da aka fara a yau. Shirin namu zai ta'allaka ne akan gaishe-gaishen sallah da muka tattaro muku daga sassa daban-daban na duniya wanda na shirya zan kuma gabatar. Amma da farko ga Mahmud Lalo zai karanto mana labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yayin da aka fara bukukuwan babbar sallah ko kuma sallar layya a sassan duniya, a yau Lahadi mahajjata suka yi jifan shaidan a ƙasa mai tsarki ɗaya daga cikin rukunan aikin hajjin. Sama da alazai miliyan 2 ne suka halarci aikin hajjin na bana wanda ake yi a duk shekara, ake kuma kwashe kwanaki 5 ana yi. Hukumomin Riyadh babban birnin Makka sun yi amfani da dubun dubata jami'an tsaro waɗanda suka raka taimakawa alazan domin a kaucewa matsalar turereniya da ta auku a shekarar 2015, inda majita 2,300 suka rasa rayukansu, kamar yadda abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande wanda ke ƙasar ta Saudiya ya tabbatar mana.
Za ki ga yadda jami'an tsaro ke ta kai komo babu ƙauƙautawa kowane guri kika bi. Za ki ga jami'an tsaro suna ta kawo agaji ga duk wani abu da ya samu. Kusan da yake miki a kusan ma dai ba a samu waɗansu haɗurra ba, sai kusan guda 2 ne nake ganin aka samu waɗanda wasu mutane suka ji rauni.
Falastinawa da 'yan sandan Isra'ila sun yi wata arangama a birnin Kudus yayin da bukukuwan musulmai da wani da Yahudawa ke suka faɗo a rana ɗaya. Hukumomin sun ce an samu tangaɗa wajen shiga wani yanki da ke kusa da masallacin Al-Aqsa da safiyar yau Lahadi, inda bayanai suka yi nuni da cewa dama musulmai suna cikin wurin suna ibada a lokacin da al'amarin ya faru. Wasu rahotanni sun ce an samu raunuka a arangamar da aka yi. Musulmai sun halara masallacin ne domin gudanar da sallar Idul Adha ko kuma babbar sallah, yayin da su kuma Yahudawa suka halara a wurin domin yin wani taron addu'o'i da suke kira Ninth of Av da suke yi a shekara-shekara. A yau Lahadi, zakaran da Saudiya ke marawa baya sun kaddamar da wani harin sama akan birnin Adin mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Yemen domin taimakawa gwamnati bayan wani hari da 'yan tawayen Houthi suka kai. Dakarun waɗanda ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci sun ce harin nasu ya kaikaici wani wuri ne da ke barazana kai tsaye ga gwamnatin shugaba Abdurrabu Mansur Hadi, wacce ke gudanar da ayyukanta na wucin gadi a birnin na Aden. A jiya Asabar, jami'an tsaro a ƙasar ta Yemen suka bayyana cewa mayakan 'yan Houthin sun karɓe ikon fadar shugaban ƙasar, lamarin da ya zama babban koma baya ga dakarun da Saudiya ke marawa baya. Jami'an sun kuma ce an karɓe dukkanin sansanonin sojin da ke kudancin birnin na Aden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan ƙasar Norway Erna Solberg ta halarci wani taro da aka yi a wani masallaci na wucin gadi a Oslo, babban birnin ƙasar, kwana guda kenan bayan da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta akan masu ibada a wani masallaci da ke birnin. Yan sanda sun ce suna binciken musabbabin kai wannan hari, wanda wani ɗan bindiga ɗan asalin ƙasar ta Norway da ke da shekaru sama da 20 ya kai. Sun ƙara da cewa matashin ya ki faɗa musu dalilinsa na kai harin, amma sun ce mazaunin unguwar da masallacin yake ne, yayin da suka ba da tabbacin cewa mutum ɗaya ne kawai ya ɗan ji rauni a harin. Bayanai sun yi nuni da cewa mutumin da ya ji raunin wani dattijo ne dan shekaru 75 da ake wato dake karatun Alkur'ani mai girma a cikin masallacin wanda ya dambace dan bindigar ya kwaye a lokacin da ya kai harin ya kuma kwace makamin. A yau Lahadi, ‘yan sanda a birnin Hong Kong sun yi amfani da haƙi mai sakwalla a kan masu zanga-zanga da suka yi dandazo a wurare biyu da suka hada hadda wani yankin da ake hada-hadar kasuwanci. Zanga-zangar wannan ƙarshen mako da masu rajin kare demokuraɗiyya ke yi ita ce ta goma da aka yi a jere a ƙarshen makonnin da suka gabata. Hukumomin China dai sun nuna fushinsu bayan da sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya yi magana da ta wayar ho da shugabar birnin na Hong Kong Carrie Lam kan zanga-zangar da ake ta yi. Wata mai magana da yawun China ta yi kira ga Burtaniya da ta daina yin katsalandan a cikin harkokin da suka shafi yankin na Hong Kong da China.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin ga gaishe-gaishen sallah albarkacin bukukuwan sallah a yau ayi sauraro lafiya.
Yau ne sallah yau ne ai dukku taho muyi sallar ai. Yau ne sallah yau ne ai dukku taho muyi sallar ai.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Domin yau ne ranar ai ya ku jama'a sai muyi fara'a. Domin yau ne ranar ai. Domin
masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tare da fatan an yi sallah lafiya ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya da annashuwa. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin ƴantattun bayinsa Allahumma amin. Yau Lahadi 9 ga watan Zulhijja shekara ta 1440 bayan hijiran manzon rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai da 11 ga watan Agusta na shekarar 2019 miladiya. Zara Aminu Fage ce nake gabatar muku da shirin mu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika sakon barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da suke gida Najeriya, Niger, Ghana, Kamaru da Chadi. Shirin zai fara ne da gaisuwar sallah daga
yawaita ranar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid.
Assalamu alaikum. Sunana Siraj Salisu Matori, mazaunin kasar Vienna a nan Austria. Na yi gaisuwar sallah ta musamman zuwa ga mahaifina da masanin bauchi Sanata Salisu Matori tare da mahaifiyata da kuma sauran ɗan uwa da abokan arziki. Na yi gaisuwar sallah ta musamman zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Sai kuma ina miƙa gaisuwar sallah ita ma ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraro da kuma al'umman musulmi baki daya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Barka da sallah.
Assalamu alaikum. Sunana Zainab Abdullahi, mazauniyar kasar Jamus. Ina miƙa gaisuwa sallah zuwa ga ƴaƴana Maryam Faiza da Hawwa Umadi, kuma mijina Abdulmalik Shehu Umadi. Ina kuma miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena da iyayen mijina da dukkan uwana da suke raye. Ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'umman musulunci gabaki daya. Nagode.
Assalamu alaikum. Ni ne Abubakar Alal, mazaunin Indianapolis a nan jihar Indiana a America. A munasabar wannan sallah ta layya ina son miƙa sahihiyar wato barka da sallah kuma ga ƴan uwa da amana arziki da kuma fatan alheri ga ƴan VOA Hausa. Na farko dai ina gaida ma'aikina ko in ce kawuna Bashar Anumu da ke Agadez a nan unguwar Bayiba kusan kasuwar Bisashe. Ina kuma gaida wani kawuna Tantan Afangara kuma da ke na Agadez a unguwar Misrata. Bayan haka nan kuma akwai ƙanina Ibrahim Alal wanda yake nan village artisanal ta Agadez. Ina kuma gaida sarki na Ahmad Tawwa dake nan vilashima village artisanal agada ina gaida kuma yannina rahmutan tan khadija tan tan munun alhaji abalala ngoli tanhana kadiwan da kuma tsohuwata dafko da take nan ita ma a unguwar daga manne a can garin arlit kuma zan koma ina son in gaida kanina usman butali wanda aka fi sani da asian altail a nan kasuwar Kominak da kuma Malam Yusuf Abdu Shima a nan Arlit da kuma Abdake Shiriko da yake kuma a gadar shi ma dai mazaunin Arlit ne a da ina gaida shi ina gaida kuma mamanmu Maryama Ekeshkisho da aka fi sani da Maryu da babanmu kuma kawunmu Ahmed Hanjar shi ma da ke nan Retret a nan Arlit da kuma tabbasin ne na gaske nan su Ardiles Sitali ne Commissar Yusuf a can yamai akwai Albaka da kuma Idika da kuma sauran mutanen da yake ban samu damar tuna da sunansu ba amma ba zan kariya ba sai na mika sahihiyar barka da sallah da gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin Abuzin Alhaji Umaru Ibrahim ina mishi fatan alheri shi da al'ummar sa ina mishi fatan zai sallah lahiya ni ne naku Abubakar Alal daga nan birnin Indianapolis Indiana a jihar Indiana a nan America da fatan kuna lahiya wassalam
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Umar Saidu ina mika gaisuwa na zuwa ga iyayena da abokan arziki duk inda suke da kuma ma'aikatan muryar America gabaki daya Allah ya sa ayi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ibrahim Kibo. Ina mika sakon gaisuwa na sallah zuwa ga ƴan uwana Obandawaki family, dakin gari da Galadima family birnin Kebbi da sauran ƴan uwana musulmai gabaki daya.
Assalamu alaikum. Sunana Aisha Zanjabil Faruk. Ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga babana Alhaji Umar Faruk da innata Zara Umar Faruk da dukkan al'umman musulmi da fatar ayi cikin koshin lafiya.
Assalamu alaikum sunana Ibrahim da Suki Abdullahi ina mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mahaifi na santurakin Gwandu sanata na Amu Abdullahi da Hajiya Safiya Kigo da Ubandawaki family dakin gari da Galadima family birnin Kebbi da shi da shugabata Hajiya Hadiza Bala Usman MD Port Authority da sauran mutanen musulmai ina muku barka da sallah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Muhammad Bello Abdullahi mazaunin garin South Hackensack a jihar New Jersey kasar America ina mika gaisuwar sallah zuwa ga ƴan uwana yaya Suwaiba Malam Kabiru Hajiya Salma da Ibrahim sannan ina ƙara gaisuwa da abokan wurin aiki Malam Shehu Salman Daura da Abdulhamid Sali mun kuma manta da masu taimako na ba Muhammad Sharif Zaharuddin Wansho da Abdullahi Tagina Allah ya maimaita mana gaba daya kuma ya karbi ibadunmu amin ya rabbil alamin ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gaba daya ina yi muku barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum. Ni ce Aisha Bamanga Tafida. Ina mika gaisuwar sallah ta ga ƴan uwa da abokan arziki. Ina gaida mama na Hindatu, Gogo Ayola da Addada da su da A da Abubakar da Uba da Liman da Maryamu da Zainabu da ƴan uwa. Su Malama Amina da Antimata da Sau da Hajiya Sadiga Abuja da su Hajara da Maman Kari da Amina. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah.
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Lawal Mutari, mazauni California amma yar asalin jihar Kano ina mika gaisuwar sallah ga mahaifana Alhaji Lawal Mutari da Hajiya Jamila Lawal Mutari sannan ina mika gaisuwa ga ƴan uwana na gidan shanu a shirar da NNDC quarters Muhammad Lawal Mutari Saratu Lawal Mutari Bilkisu Lawal Mutari Yusuf Lawal Mutari Suleiman Lawal Mutari Sa'adatu Lawal Mutari Fatima Lawal Mutari Amatullah Lawal Mutari Ruqayya Lawal Mutari Maimuna Lawal Mutari Safiya Lawal Mutari Abdulrahman Lawal Mutari da Hajiya Laila Lawal Mutari sannan ina so mika gaisuwa ga kakata Hajiya Mero Dusu Ibrahim ta Tudun Busurci sannan kuma da kawaye na Hala Abubakar Imam binta Abubakar Imam Falmata Zanna da Ribe Hafsatu Umar Shinkafi Fatima Ibrahim Turaki da Zubaida Rabi Ugarzo sannan ina so mika gaisuwa ga iyalai da sauran iyalai na Hajiya binta Abdullahi ta Abuja da Hajiya Sara ta Abdullahi da Halima Abdullahi na Sharada daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi gabaki daya.
Sunana Halima, ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Khalifa, Nafisa, Khadija, Aisha, Ismail da dukkan 'yan zuriyarmu. Daga karshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi gabaki daya.
Sunana Khalifa Siraj Yakub, mazaunin Abuja, ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Halima, Ummi Ummati, Maryam, Usman, Adnan, Asad, Inna da abokanaina na ofis da abokanan arziki da 'yan uwana da duka zuri'an Sirajuddin Balarabe Yakubu. Daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi gabaki daya. Allah ya mana albarka gabaki daya. Amin.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kuna tare da mu ne a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah. Ku shakata da wannan waƙar. Wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa kasar Saudi Arabia.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sani Abdullahi Idris, mazaunin Saudiya, wanda nake zaune a Makkatul Mukarrama. Ina miƙa gaisuwa ta ga sashen Hausa na muryar Amurka domin samun labaranku da kuma sauraronku. Ina kuma miƙa gaisuwa ta ga waɗanda suke sauraronku. Ina son mahaifiyata da mahaifina da kuma iyalina da kuma yarana da dukkan wanda yake ƙaunata. Ina kuma miƙa farin ciki na ga wannan rana ta sallah mai albarka. Allah kuma ya maimaita mana. Allah ya sa mu gabaɗi lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ismail Adamu, ina son amfani da wannan daman in gaida sarkin Mubi Alhaji Abubakar Isa Amadu mai martaba. Allah ƙara mishi lafiya sarkin Mubi Aminu Hajji da kuma zuriyina Alƙali Usman Gamawa da mutanen Mubi da jihar Adamawa gaba daya da kuma mutanen jihar Kano da ƴan uwa da abokan arziki gaba daya. Ina gode. Allah maimaita mana. Allah kuma ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu. Allah ɗauka addinin mu, Allah ɗauka addinin musulmi da musulmi gaba daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ce Khadija Ibrahim ɗan Daura. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta tabarka da sallah da wanda yake gida da wanda baya gida da wanda suke kwance marasa lafiya. Allah ka ɗaga kafaɗa suka ba su lafiya. Su ma ina musu barka da sallah. Ina miƙa ga saƙon gaisuwa ta na musamman ga iyaye na mata. Ina gaida 'yan uwana aminaina, ina musu barka da sallah. Musamman ina gaida 'yar uwata aminiyata Hajiya Zainab ke cikin garin Makka. Ina kuma gaida 'ya'yana, masoyana da fatan alkhairi. Ina gaida dukkan kannena da wanda na ambata da wanda ban ambata ba, 'yan uwa da abokan arziki da wanda suke ƙauye da wanda suke birni. Ina muku barka da sallah. Kuma na tabbata da wanda ya ji da wanda bai ji ba zai isar ma wanda ma bai ji ba. Allah ya kuma maimaita mana. Allah ya maimaita mana ya sada mu da alkhairansa. Barka da sallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ainu Muhammad. Ina miƙa gaisuwan sallah ta ga mamana Zainab Muhammad da yayana Barista Shitu da matan shi Antimina da sauran al'umma Annabi Muhammad. Ina musu gaisuwan sallah. Barka da sallah. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bar barakatu. Sunana Amina Nasir Gidado, ina miƙa saƙon gaisuwar sallah wajen mahaifiyata Hajiya Hindus Idris Baba da ƙanina Abdullahi Nasir Gidado da dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum. Sunana Malama Hafsat Ibrahim, wacce aka fi sani da Baturiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babban yayanmu Hajiya Zainab Anta Abu, wacce aka fi sani da Zizi, da kuma ƙanwata ita ma take zaune a birnin Madina, Salma. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta a gare su da barka da sallah, da fatan sun yi sallah lafiya da su da mazajensu. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah kuma ya maimaita mana. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ɗaya babban yayar tamu Maryam Sani, matar yayar Sani, da mahaifiyata Hajiya Asiya, Allah ya ƙara mata lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga musamman ga ma'aikatan da suke aiki a wannan tasha ta Voice of America, Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya sa mun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mahajjatan mu sun yi aikin haji karɓaɓɓiya. Ina miƙa saƙon barka da sallah ga dukkan musulmi a duk inda suke a faɗin duniya, da fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da dukkan duniya ma baki ɗaya. Allah ya sa mu rabauta da wannan shekara mai albarka, Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum. Sunana Zainab Hassan Yarduwa, mazauniyar Manchester. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mahaifina Alhaji Hassan Yarduwa, Hajiya Rakiya mahaifiyata, da yayyina Hajiya Aisha, Faiza, Hadiza da kuma Hafiz. Ina kuma miƙa gaisuwa zuwa ga ƙawayena da abokan arzikina gabaki ɗaya. Daga ƙarshe kuma ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronku da al'ummar musulmi.
Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Goni. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga ɗan uwana Bana Goni, Malam Modu Latari ya Gana Abbas, da kuma Alhaji Ram Gana. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronku da kuma al'ummar musulmai gabaki ɗaya. Barka da sallah.
Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Abubakar. Ina zaune a Indianapolis, Indiana, USA. Ina ma kowa da kowa barka da sallah a duniya gaba ɗaya, duka musulmin duniya. Ina yafa gaisuwa ta musamman ga kakana Bashar a garin Agada, da kakata Dakko, kuma da uwar gidata Rabi'ata da take Agada. Ina gaida wana Haruna a garin Agada, Niger. Ina gaida wana Isa a garin Niamey. Ina gaida abokin wasana Salah Angam a birnin Arlita. Ina gaida mammata Miyama Sarata da take Agada. Ina gaida mammata Tanhan da take garin Agada, Niger. Ina gaida uncle Ina a garin Agada, Ibrahima. Ina gaida uncle Ina a garin Yami Makilele. Ina gaida uncle Ina a garin Arletela. Ina gaida uncle Ina a garin Niamey Nashan Butali. Ina gaida mamata a garin Agadez Ana Akanmu. Ina gaida babana a garin Agadez Abubakar Al-Ghimarat. Ina gaida mamata a garin Agadez Hadiza Tantan. Ina gaida mamata a garin Agadez Rahamu Tantan. Ina gaida abokina Aminina, kuma abokin wasana Abdurrazak Haidara. Ina gaida Diyata Ummi Haruna. Ina gaida uncle Ina a garin Agadez Inusa Tantan. Ina gaida antita a birnin Yame Mannash Buta. Ina ma kowa barka da sallah, Allah mai maimaita mana.
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Buhari Aliyu, mazauniyar New Jersey. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Baba Gombo Dikko daga Kwantagora, da Baba Audu Mafillata daga Awana. Kuma ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma sauraronku da al'ummar musulmi baki ɗaya.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan da yi sallan layya lafiya, Allah ubangiji ya maimaita mana, Allah gwada mana tabari. Ni sunana Aisha Butali, ina kasar Amurka a garin Indianapolis. Nan nake zaune da iyalina da mai gida da yara duka. Ina ma duka 'yan gida barka da sallah. Ina ma babban yayana da yake kasa Arlita da zama, suma sunan shi ana ce mishi Tela, da shi da iyalan shi, da abokin wasa na Yusuf, shi ma da iyalan shi dukansu a kasa Arlita. ne ina gaida yayata da take a agada ita da yaronta da dangi duka da gidan ina musu barka da sallah ina gaida wana akoli shi ma da yake a agada ina mishi barka da sallah shi da iyalan shi ina gaida wana da yake yamai Muhammad Butali ina mishi barka da sallah ina gaida kane na Ibrahim Butali ina mishi barka da sallah shi da iyalan shi ina gaida wana shi ma balbal da yake a agada ina mishi barka da sallah da shi da iyalan shi ina gaida kano ma'aihina da take a zandar da iyallanta ina gaida ta ina mata barka da sallah zaruku ake cin mata ina gaida abokiyar wasata Aminiya ta Maryama da iyalanta da take Misrata a agada ina gaida babana da yake agada sana ce mishi Bashar ina gaida kanwata da take kasan Kano da ita da mijinta da iyalanta ina musu barka da sallah Hafsa ina gaida kanwata Hadiza da mai gidanta da yaranta ita ma da take kasar Kaduna ina mata barka da sallah ina gaida duka dangina na yanayi da na zandar da na agada duka kowa ina makowa barka da sallah ubangiji Allah maimaita mana margayenmu da sukar gayenmu Allah shi kansu da rahama ya gafarta musu mu da muka yi saura Allah sa mu cika da iman na gode sosai
العزيز بنتمدينا خيثم صوت انا والربيبة حطة طنجري قولت يا حبابي حطة برادي قولت يا ودادي هالليلي نصيد عمارة بيتمي اللوليلة
سنانا مريم أبا مزونيا فارس ina miƙa gaisuwar sallah ga Asma'ul Ladan da Zainab Ahmed da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku kuma da al'ummar musulmi baki daya
Assalamu alaikum sunana Hindatu Idris Baba ina miƙa sakon gaisuwar sallah zuwa ga ƴan uwana Ummul Khair Idris Baba Kamila Idris Baba da daukacin ma'aikatan gidan radio musashin Hausa na muryar Amerika da daukacin dukkan musulmin duniya gabaki ɗaya da fatan mun yi sallah lafiya
Assalamu alaikum ine Alhaji Matu ɗan gidan sarkin Mayu jihar Kano Lahadin Makole da wakin Kudu Local Gamma da fatan muna gaida kowa da kowa lafiya muna gaida ina gaida babban yayanmu Alhaji Garba sarkin Mayu da Ciro Mamayu daga Ladima da sarkin Shanu na jihar Kano shi ma sarkin Mayu da fatan ina nan lafiya Alhaji Sarki Babi duk da fatan ne muku fatan alkhairi da fatan kuna nan lafiya muna yi wa muryar Amurka fatan alkhairi da fatan suna nan lafiya muna muku barka da sallah Allah ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya rufa asiri mun gode Allah ya saka da alkhairi
Assalamu alaikum sunana Hadiza Yahaya ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifina Malam Yahaya babanmu dake Tudun Yarima ina gaishe da Hajiya na Hajiya Hawwa dake Tudun Yarima da Imam Ibrahim dake Kangiri da muryar Amurka gaba daya da fatan za a yi sallah al'umma musulmiya su yi sallah lafiya
sunana Kabir Haruna Suleiman dogon daji ina miƙa gaisuwa na sallah zuwa ga matana sahibata Sa'ida Ahmadu Ma'azu Ebotu garin Bauchi ina miƙa gaisuwa na zuwa mominmu sannan ina miƙa gaisuwa na zuwa ga Hajiya da babana da baba da dukkan al'umman musulmai da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku Allah ya bamu alkhairin wannan sallah
sunana Hadiza Ali mazauniyar kasar Egypt ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Farida Abdul Qadir Safiya Mustafa daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya
masu sauraro baki daya iyakacin da shagaishan da muke dauke da su kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai mu ce Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya maimaita mana yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna yi muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya godiya ta musamman ga wadda ta hada mana shirin Julie Levers Gresham Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ke muku fatan an yi sallah lafiya da fatan za a yi bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana.
Ya ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar ayi. Ya ku jama'a sai muhi.
To madalla da fatan Allah ya maimaita mana. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tsaya nan gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan za a yi sallah lafiya za a kuma yi bukukuwan sallah lafiya
Ya ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar ayi
La meilleure musique et les dernières nouvelles